is in a stream. Falling leaves of sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on the mountainside. Snowlight in Vermont. Telegraph cable that sing down the highway, and traveling each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the love. Evening summer breeze, wobbling of a mellow love, moonlight in Vermont.
Da 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 da